إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا سكارة تبتا قال الله مدوك جنسركي في قوة من قومي صلاتي لسلم وتسليم حديث أن محمد صلى الله عليه وسلم أشيد صحبنسا لإيادنسا لمني dan da suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance da gaske muna yi mana barka da haduwa a wannan rana ta alhamis wanda ya dace da daya ga watan ramadan jiran ta yin halitta shekara 1443 wadda ya dace da 23 ga watan uku miladiya 2023 Allah madaukakin sarki ya kaddara haduwan mu a wannan masallaci mai albarka Masjid Bilal bin Rabah dan tafsirin ayoyin Al-Qur'ani ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu ya yi mana gamsuwa wajen faɗin abin da yake daidai da aiki da shi da kuma fahimtar sa daidai kafin mu shiga tafsirin ayoyin da za mu yi tafsirin zan so idan ja hankalin mu kan wannan wata mai albarka wata Ramadan zan karanta mana wasu hadisai guda uku akan abin da suka shafi wannan wata da muke ciki mai albarka wata Ramadan matsayin tunatarwa insha Allah ta'ala hadisi na farko hadisi da ke nuna mahimmancin ko halaccin yi wa mutum bishara da watan Ramadan abinda da yawa daga cikin mutane zaka ana yi da cewa yawancin waɗanda suke da za a tambaye su shin hakan sunna ne kaga mutun yayi shi mun saba in wata Ramadan ya shiga na barka da wata Ramadan ko mu ce tura maka ce Ramadan mubarak ko na mai kama da haka aya da haka yiku amma da za ka tambaye mutun yin hakan sunna ce zaga mutun yayi shi ba tare da sanin cewa ai sunnan ba ce Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ma sahabbansa bishara da watan Ramadan hadisi ya tabbata daga sahabi Abu Hurairata radiyallahu ta'ala anhu Abu Hurairata yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataakum Ramadan shahrun mubarakun farada Allah 'azza wa jalla 'alaykum siyamahu تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم حديث إمام النسائي يفتح شيء وما حديث يوجد شيء Abu Hurairah Allah ya kare da a gari shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yace masahabai ataakum ramadan yace to fa watan ramadan fa yayi watan ramadan ya riske ku a ga wannan tunatarwa ne da bishara watan nan fa yazo shahrun mubarakun wata irin wata ce mubarakun bai cike da albarka a shi kaga ya halatta a kira ramadan da ramadan mubarak ke kuma zalla ga shi ya kira ta shahrun mubarakun au fahimta ku sai dai kuma kuskure ne a ce ramadan karim shi kuma wannan kuskure ne an fahimta ku amma wanda ya tabbata a nassi shine ramadan mubarak kuma zalla ne shahrun mubarakun wata ce mai albarka zalla ce ce masahabai faradallahu azza wa jalla alaikum siyamakum lallai Allah madaukakin sarki ya faralanta muku azumtan sa tuftahu fihi abwabus sama lallai a cikin wannan wata ana bude kofofin sama gaba daya wa tughlaqu fihi abwabul jahim a cikin wannan wata ana kulle kofofin wuta gaba dai ana kulle wato ghallu fihi maradatu shayatin a cikin wannan wata ana daure masu fatarwa daga cikin shedanu shedanu da za su zuga ka kai ka fata kai wani aiki na fata a wannan wata ana daure su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lillahi fihi lailatu a wannan watan Allah madaukakin sarki yana da wani dare wannan daren khairun min alf shahr wannan daren guda daya tafi alkhairi a wajen Allah sama da watanni dubu wata dare kenan daren lailatul qadr ko lailatul qadri khairun min alf shahr sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hurima khairaha lallai duk wanda aka haramta masa alkhairin wannan daren to lallai an haramta masa alkhairi mai yawa Allah kada ka haramta masa wannan hadisin na Abu Huraira in muka lura zaga yana karantar da mu abubuwa da yawa daga ciki yana nuna mana halaccin yin bushara da gabatowar watan Ramadan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ataakum ramadan shahrun mubarak aga bushara gashi nan fa ya tazo ga watan wannan wata mai albarkan tazo aga wannan yana nuna halaccin yin bushara da zuwan watan ramadan abu na biyu da hadisin yake nuna mana yana nuna mana mu kwadaitu wajen aikata ayyukan alkhairi saboda a wannan wata ana bude kofofin sama a nassi nassin alqur'ani ko nassin hadisi in aka yi ishara da bude kofofin sama irin wannan ishara yana nuna cewa rahama kenan yake haurawa kuma rahama yake sauka saboda ran mutumin banza wanda ya muke yana mushriki shine wanda Allah madaukakin sarki ce la tufajjahu lahum abwabas sama ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط an fahimta ku sura kai yana hadisi yana nuna mana muhimmancin gabatar da ayyukan alkhairi saboda kofofin karban wannan aikin abu da shi sannan hadisin yana nuna mana muni san shi aikata safi tunda Allah da kansa ya ta a rufe kofofin wuta kaga Allah bai son mu yi safin Allah kenan muni san shi aikata ayyukan da za su zo mana sabu sa'annan hadisin yana nuna mana mu yi kokari wajen neman wannan dare din. Kaga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa mana bisbisfai mana daren ba, yace dai Allah yana da wani dare a wannan wata. Yanzu ya rage namu mu fara neman yaushe ne wannan daren yake, a ina za mu samu wannan daren a wani lokaci. Kaga wannan yake nuna cewa mutum ya dage kenan dukkan dararrakin da ibada. Shi yasa kasashen da suka ci gaba ta fannin addini, za ga tun jiya daren yau suka fara tarawih. Ana ce an ga wata, a ga daren ya zama daren ɗaya ga watan Ramadan. Kuma ai an fara ci gaba tun da jiya, tun kafin a yi isha aka sanar da an ga wata. Kaga inda mun an san da wannan ci gaban, kaga da an yi tanadin tarawih. Amma in Allah ya sa muna da rai shekara mai zuwa za a yi haka insha Allah. Wanda yake nuna cewa ya zama yana da kyau mutum ya yi kokari ya rinka bibiyan wannan daren, ya zama ya raya dararrakin Ramadan da ibada, saboda ya dace da wannan dare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara a gare shi cewa daren Allah madaukakin sarki ya tabbatar da tashi ce daren. Kuma wannan daren ta fi watanni dubu. Watanni dubu da za ka yi lissafi zai ba kusan shekara kusan 84 da wani abu. Shekara 84 da wani abu. In kai ibada a wannan daren za ka samu ladan ibadan shekara 84 da wani abu. To kaga yanzu kuma wake kai shekara 80. Ai sai an nima. Ko haka bane. Allah ya sa mu dace. To wannan shine hadisi na farko da zamu karanta. Hadisi na biyu da zamu karanta da yake da alaka da wannan daren, hadisin farko hadisin Abu Huraira ne ko? Muka ce Imam An-Nasa'i ya rawaito. Kar mu manta da tsarin karatun, zamu zo mu yi tambaya. Akan wannan tsarin muke insha Allah ta'ala. Hadisin farko hadisin Abu Huraira. Kuma Imam An-Nasa'i shi ya rawaito ko? Kuma hadisin ya ambata abubuwa na farko, ya faɗi muhimmancin bishara akan zuwan watan Ramadan. Abu na biyu ya tabbatar a watan ana buɗe kofofin sama. Abu na uku ya tabbatar da ana kulle kofofin wuta. Abu na hudu ya nuna cewa lallai Allah madaukakin sarki yana da wani dare guda ɗaya, wanda wannan daren ya fi watanni guda dubu. Hadisi na biyu da za mu karanta shine hadisin Abdullahi dan Umar. Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi. Hadisin Imam Abu Dawud shi ya rawaito wannan hadisi daga sahabi Abdullahi dan Umar, Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi. Abdullahi dan Umar kale yake cewa tara an-nasul hilala, yace mutane sun fita kowa na neman ganin wata. Al-hilal shine jinjirin wata. To da a tsayidar larabci wata a kowane mataki yake yana da sunan shi. Lokacin da wata yake jariri shine sunan shi hilal. Jam'i shi ahilla. Manda Allah ya faɗa cikin suratul Baqara yas'alunaka 'anil ahilla. To jaririn wata sunan shi hilal. In wata ya fara girma ya kai 5, 6, 7 ya fara haske, sai ke ɗaukar sunan Al-Qamar. Yanzu sunan shi Al-Qamar. Daga lokacin da ya kai 11, 12, 13 ya fara cika kenan. Lokacin ake yin farin wata ku, da daddare kuma guri ya yi haske, da lokacin sunan wata Al-Badr. Shi yasa ake kiran yakin Badr da suna yakin Badr, saboda an yi ne a lokacin da wata yake ciki da haske. An fahimta ku? Wannan shine ka'ida sunayen wata a Larabci. Shi kuma kwanakin watan, a ce yau ɗaya ga wata, gobe biyu ga wata, shi kuma a Larabci sunan shi Shahar. Shi kuma sunan shi Shahar. Shi ne abinda Bature ke kira month ko? Akwai a Turanci akwai month, akwai kuma moon. Kaga moon shine wanda ke sama. Month kuma kwanakin wata. An gane ku? Wannan shine ka'ida. Shine ka'ida. To maza Abdullahi dan Umar yake cewa tara annasu filala, yace mutane sun fito kowa na kokarin yaga al-hilal, shine jinjirin wata, abinda ba ma kokarin yi. In an ce yau 29, yau jiya 29 ga wata, mutane dan dai ne suka fita neman garin neman jaririn wata. Kuma inda sarki musulmi zai sanar yace ba a gani ba, sai ga wani ya ce bayan na ga wani ya ce a Facebook ya gani, to kai me zaka kime zaka kita gindi wawa. Shi kuma ai ba baya rawa a dukkan garuruwa ko yana hukunci ne da sakon da aka isar masa. Sakon da yazo guri shine ba a gani ba, ko ba dole bane yayi amfani da sakon da ke Facebook, dun sakon Facebook ai ba tabbas bane ko ba haka bane. Kuma shi wanda ya rubuta a Facebook yace ya gani, wa yake bishe sanar? Bar mu ga abin da ya faru da Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar yace da mutane suka fita suna neman jaririn wata, yace fa akhbartu rasulullahi salasa anni ra'aytuhu, yace sai na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa ni na gani. Yarhamukallah. Abdullahi dan Umar sai ya gani, sai ya gani sai sanar, ya sanar aga bai sanarwa, sai faɗa mawa manzon Allah. Me yasa ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Saboda manzon Allah shine shugaba, shine jagora, shine yake da ikon ya sanar ma mutane cewa me an gani. To ke da kika gani sai baki sanar ma shugaba, sai kika sanar a kazo. Abinda shine wajibinki baki ba, abinda ba haƙƙinki ba sai kika yi, haƙƙin sa'a ma Allah. Abdullahi dan Umar yace da mutane suka nemi jaririn wata, yace ni da na gani fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari cewa fa naga wata, yace fa famahu, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai azumci wannan wata. Wa amara an-nasa bi siyamihi, sai manzon Allah ya umarci mutane da su azumci wata. Kaga waye ma mutane umarni? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan yana nuna cewa ashe da yawa daga cikin musulmai ba responsibility din su bane suke. Kai in kaga wata ko in kika ga wata, abinda ke kanki na wajibi shine sai ki faɗa ma shugaba jagora. Sai ki faɗa ma shugaba jagora cewa ba watan nan ba da ake nima ni na gani. Shi kuma shugaba akwai ka'ida da dokoki da zai bi wajen ya tabbatar ya yarda da abinda kika faɗa ko rashin yarda. An fahimta da ku? Akwai waɗanda shari'a ya bada ka'idan siffofi, sai in suna da waɗannan siffofi tuku za a yarda da shaidansu, musamman kuma shaida na abin da ya shafi ibada, har sai ya fi kowanne girma. Sai mutum ya zama adil, ya zama mai adali. In aka ce mutum adali a shari'ar musulunci shine mutumin da bai zama fasiki ba, ba san shi da siffa na makaryaci ba, ba san shi da siffa na cin amana ba, ba san shi da siffa na wasu ayyuka na banza ba. In za a ma lissafa adalci, in za a ga ka'idan malaman hadisi, shi in an taba ganin shi ma yana tafiya a hanya yana cin abinci, ba za a karfishe da shi ba. In an taba ganin shi yana sallah ba hulla ma, ba za a karfishe da shi ba. Saboda akwai siffa ta muru'a da bai cika ba. To shugaba zai duba wannan, in ya tabbatar lafiya lau adali ne tukun, sai a ce to an yarda. Sai shugaba sai sanar, sai a ɗauki azumi. Saboda kuskure ne mutum ya ga wata ko ya fara yaɗawa mutane, musamman Facebook. Kaga Facebook ba mutanen gidanku ko garinku ko ƙasanku kake yaɗawa, duniya kenan kake sanar da su. Kaga kai aikin da ba naka ba. An gane ku? So wannan hadisin za mu ga yana nuna mana cewa lallai azumi ana yi ne da ganin wata. Mafhum? Ba a ɗaukan azumi sai an ga wata. Sai dai in ba a ga wata ba, to babu laifi a cika watan ya cika na 30. Watan musulunci kuma ba shi da 31. In wata ya cika 30, to washe gari automatic za a ɗauki azumi. Haka ana ije azumi ne don ganin wata. In an ga wata za a ije, in ba a gani ba sai a cika ta azumi ya cika 30, daga nan kuma sai a ɗauki azumi. Wannan shine hadisi na biyu. Muka ce hadisin Abdullahi dan Umar, Imam Abu Dawud shi ya rawaito, ko abin da yake nuna mana ba a ɗaukan azumi sai an ga wata. kuma wanda ke da haƙƙin sanar da mutane su dauki azumin an ga wata shine wa jagora na musulmai a Najeriya dai ko dai mun ji ko mun so jagoran mu na musulmai shine sultan in ka ce ba shine ba sai ka fada mana wane ne a garin ku kuma jagoran musulmai shine sarkin garin ku ko haka bane wannan haka yake kuma haka yake tafiya wa haka za mu ta tafiya har da roƙon Allah ya ƙara gyara mana su da mu gaba da Allah ya sa mu dace hadisi na uku da zamu karanta dawa na ce hadisi uku ko hadisi na uku da zamu karanta kullu zamu rinka karanta hadisi haka daya biyu kafin fara karatu idan mun tafi da tsaraban hadisi kuma zamu yi dinga tambaya kamar yadda na faɗa insha Allah ta'ala hadisi na uku da zamu karanta shine hadisi ne daga sahabi Zaid bin Thabit Zaid dan Thabit shi ya rawaito hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari shi ya rawaito a cikin littafin sa Sahih al-Bukhari hadisi daga Zaid dan Thabit Zaid dan Thabit yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ittakhadha hujratan yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riki wani guri ya maida shi hujra shine kaman demarcation haka a masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai demarcate wani guri a masallaci sai zama kaman daki an fahimta ku a cikin masallaci sai aka sha makance wani guri haka sai zama kaman daki yace min hasirin yace da tagurma aka yi sha maki aka sa kaman tagurma haka aka rike gurin sai zama kaman daki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake shiga gurin fi ramadan a cikin watan ramadan yace fa salla fiha layaliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai rinka yin qiyamul layli a cikin wannan gurin bayan ya kebance sai ya shiga ciki sai yana qiyamul layli wasu dararraki a cikin watan ramadan da mutane suka fahimci ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan dakin da yake a masallacin sallah yake yi kawai fa salla bi salatihi nasun min ashabi kawai sai mutane suka fara dawo suna jin ya tada sallah sai su ma su tada sallah su bi shi jabi shi yana ciki ya kewaye da tabun masu kuma suna wajen abun amma duka a cikin ina a cikin masallaci sai suna bin shi sallah ce falamma alima bihim lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimci ga abinda sahabbai fa suke yi in ya tada sallah su ma sai su bi shi yace ja'ala yaqud sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dina fitowa gurin sai zauna abin shi a gida fa kharaja ilaihim to bayan yana zaune a gidan wata rana kamar da hadisin yadda yake da tsayin sa a guri yake nuna cewa wata rana sun fito ba su ganshi ba suka zauna ba su ganshi ba sai aka samu wasu suka je suka zagaya ta bayan gidan suna kunkusa mishi window suna as-sala ya rasulullah as-sala lokacin sallan da ake bayaiwa suna ganin kaman annabi sallallahu alaihi wasallam ko yayi bacci ne ya makara bai fito ba manzo Allah yana jin su bai ce musu komai ba bayan da gari ya waye ce fa kharaja ilaihim fa qal da ya fito sai ya ce musu qad araftu alladhi ra'aytu min sani'ikum yace ai ina sane da abunda naga kuke aikatawa ina sane ina jin ido na biyu kuma duk abunda kuke ta kunkusa mun kofan nan cewa in fito din nan ina jin ku amma to me ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce khashitu alla yuftarada alaikum yace naji tsoron kar mu ci gaba Allah ya saukar da wahayi ce kuma qiyamul layli ta zama daga cikin sallan farilla yace wala tuqiquna zalika kuma ba za ku iya ba in aka ce yanzu qiyamul layli shi ma farilla ne za a iya saboda Allah ba za a iya ba zalla ce da wannan dalili yasa nake zuwa fitowa sallallahu alaihi da ma ai azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim da ma siffan sa ne duk abin da zai ba mu wahala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma annabi nauyi kuma yana tausayin kaga abin da ya hana annabi fita sallallahu alaihi wasallam shine me kar Allah ya saukar da doka kuma a ce to daga yanzu in an yi da sallar isha an shiga gida karfe 3 a sake kiran sallah da musallaci to na zuwa ma ya da gari kore ki a Ramadan da yana kokari eh a Ramadan ana kokari sai ai sahu biyar a Ramadan amma ana fita a Ramadan sallah asuba sai ai kafara sallah da wutu kila dai kafi ai da sahu biyu da rabi zai cika to balle kuma a ce a karfe uku ne za a fito ai kuma sake dawowa da asuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce abin da yasa ban fito ba shine na ji tsoron kar a faralanta muku ba faralanta muku ba za ku iya ba za ku iya to kaga wannan hadisin din muka duba zamu ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kokarin kiyaye qiyamul layl a watan ramadan qiyamul layl a watan ramadan ke duk wani sallah da mutum zai yi na nafila ba daga sallar isha sunan shi qiyamul ramadan ya danganta yaushe wannan sallan in yayi sallan kafin yayi bacci yana idar da sallah sunan shi qiyamul layl sunan shi qiyamul layl an kira shi tarawih ne saboda hutu da ake yi ana yin raka'a biyu ko raka'a hudu ayi sallama a huta tukun a tashi a ce yaushe sa ake kira shi da sunan tarawih ma'ana sallan da ake hutawa a tsakankani an fahimta ku duk ko mutum yayi bacci ne tukun sai ya farka sai yayi yanzu ya tashi sunan shi ya tashi ya koma sunan shi me tahajjud an fahimta ku tahajjud shine duk sallan da mutum yayi bacci kafin sai ya tashi sai me sai yayi shi in misali an fara tahajjud sai zama tunda kika yi isha baki bacci ba har lokacin yayi ke zuwa tahajjud kike yi ba amma duka matsayin su da ko suna ya bambanta ne saboda lokacin da me da aka yi su bai wani ya ji wani bane an fahimta ku amma duka sunan su general name din shine qiyamul ramadan sai wani dare da ake yi a watan ramadan yana cewa ashe yin hakan sunna ne sannan hadisin har ya ila yau yana nuna mana ashe ba laifi bane ayi a jami ba laifi bane ayi a jami saboda abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa yake yin jami yanzu ba wannan abu ko yanzu wani ne za a mishi wahayi babu an fahimta ku ashe yana cewa yi a jami ba laifi bane ne ya halatta annabi ya ki ne shi yasa ai lokacin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu sahabbai suka ci gaba da yi a jami abin su ya sanya Ubayy bin Ka'ab ya zama limamin su ya zama limamin su a masallaci da masallaci ya cika ta inda babu space sai na dama mata su ma liman a gida sai maza suna yi a masallaci mata a gida sai masallacin ya zama yana cika da inda babu yadda za a yi maza da mata su yi sallan sai an samu shakudaidaiya tsakani an fahimta ku kuma ya tabbata dama hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ki kuma yana daga cikin abinda zai nuna mana darajar yin qiyamul layli a jami'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ar-rajula idha salla ma'a al-imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul laylatin yake cewa idan mutum yayi sallah tare da liman a watan ramadan ya bi jami'i kuma bai rabu da liman ba har sai da liman ya sallame ya gama to za a kirga za a lissafa masa kaman tun daga farkon dare ne har karshen dare bai bacci ba sallah yake to kaga shi kuskure ne mutum ya zo sai an gama za a yi witri sai mutum ya tashi tafi gida kaga ya haramta ma kansa wannan tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har sai liman ya sallame ya gama kaga liman bai gama ba haka kuma limami shi ma kuskure ne ya gama za a yi witri sai fita sai bar sai a liman wazi cha liman karka haramta mana lada ka dawo ka kare ka an fahimta ku babu laifi din mutum yana so ya tashi cikin dare ya qiyamul layl zai iya tashi ya qiyamul layl sa ko bayan an yi witri ko ya bukata shine ba zai maimaita witri ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi la witrana fi laylatin ba a witri biyu a dare da waɗannan hadisai kenan guda uku da yau zamu karanta hadisin farko hadisin Abu Huraira wanda Imam An-Nasa'i ya rawaito hadisi na biyu hadisin Abdullahi dan Umar wanda Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi na uku hadisin Zaid bin Thabit wanda Imam Al-Bukhari ya rawaito da kuma darussan da hadisan ya kunsa insha Allah ta'ala na bada bashi kuma zan nemi bashi na insha Allah Allah ya sa mu dashi a tafsirin mu mun tsaya a suratul fil ko karatun mu na karshe mun yi karatu ne a cikin suratul fil suran da yake biyo bayan suratul fil shine suratul humaza shine suratu al humaza insha Allah ta'ala malam zai karanta mana kuma tsarin da muke shi zamu karanta ne a amsa haka shirya malam zai karanta a amsa daga farko zuwa karshe duka sai mai tafsiri insha Allah ta'ala an shirya ku okay. La sacara sai wannan shine suratul humaza suratul humaza kamar yadda muka yi muka fada ita ce sunan surar kowace sura suratul humaza sura ce makkiya mun ce in muka ce sura makkiya ita ce suran da aka sauka yaushe na'am ka amma ka ko kuma aka amma ka muka ce suran da aka saukar kafin hijira ba tare da akari a wani gari annabi yake ba ko yana madina ne ko yana makari ko yana qa'ifa ne in dai kafin yayi hijira ne sunan suran sura makkiya don kuma sura madaniya ita ce suran da aka saukar bayan yayi bi yayi hijira ko da yana garin makka ne an gane ku suratul humaza tana da ayoyi guda tara tana da ayoyi guda tara kuma ita ce sura na 104 in ka fara kirgan surorin alqur'ani daga sama ita ce sura ta 104 suratul humaza ta yi magana ne akan waɗanda suke aibanta mutane akan masu aibanta mutane da masu cin mutuncin mutane wajen jefansu da kalmomi na aibantawa da muzantawa da musgunawa da isgilanci da kaskanta mutane kuma suran ta zargi waɗanda suke shagaltuwa wajen tara dukiya wanda tara dukiyan ta hanyar da zai shagaltar da su daga yin tanadi ma lahiransu har ya kai su ga mantawa ma da cewa za a mutu suran ta zargi irin waɗannan mutanen sannan a ƙarshe suran ta tafadi makoma na duk waɗanda suka siffantu da waɗannan sifofi, wanda ya siffantu da aibanta mutane, da yin izgilanci wa mutane, da kaskanta mutane, da wulaƙanta cin mutuncin mutane, da waɗanda suke tara dukiya har ta kai ga tara dukiyan ya mantar da su lahira, ya mantar da su cewa za su mutu, Allah Maɗaukakin Sarki sai ya faɗi, ya faɗi makomansu a ƙarshen suran. Suran ta fara, Allah Maɗaukakin Sarki ya buɗe suran kamar yadda yake buɗe dukkan sauran surorin Al-Qur'ani da bismillahi ar-rahmanir rahim. Allah ya ce wailul li kulli humazatil lumaz, bani azaba ta tabbata. Maluma su yi bayani akan menene ma'anan wailul. Maluma suke cewa wailun yana nufin azaba mai radadi da halaka da darkakewa da shiga uku, ya shi ne ma'anan wailun. Wasu suke cewa wailun suna ce ta wata kwazazzabu, wata rijiya a cikin wutan jahannama. To kaga kusan duka abu ɗaya ke. To da in kwazazzabu ne rijiya a wutan jahannama, in an shiga mutum me zai haɗu da shi kenan? Azaba, kuma azaban ba ƙarami ba. Duk wanda ke fili ma a wuta ya ƙare, bare wanda a wutan kuma yana cikin rami, sai kaga azaban nashi ninkin ba ninki ke. To Allah ya ce irin wannan azaban ta tabbata, li kulli humazatin lumaza, ga dukkan mai dune da kuma mai zunde ko mai rada. Humaza da lumaza duka kalmomi ne guda biyu wanda suka ɗauki aiki guda biyu daban-daban, amma manufar aikin abu ɗaya ne. Aikin humaza shine, maluma suka ce shine nune, ka nuna mutum da niyyan aibanta shi. Lumaza shine zunde da rada. Zunde da rada kuma da me ake yi? Na'am, da baki. Wanda ake da hannu shine hamzu. Shine su masu yi da hamzun su ne humaza. Wanda ake yi da baki ko da hanci shine allamzu. Masu yi shine su ne mai allumaza. An fahimta ku? So dukansu ayyuka ne guda biyu waɗanda mai yin su Allah Maɗaukakin Sarki ce wailul lahu, kuma sai Allah ce li kulli, dukkan wani mai yi. Aga ba keɓanta wani banda wani ba. In mutum ya zama ɗabi'arsa shine nuni da hannu, ko ɗabi'ansa shine zunde da rada, to mutum ya sani cewa wannan ba ɗabi'a bace ta mutanen kirki. A cikin suratul Tauba, Allah Maɗaukakin Sarki ma ya nuna mana cewa yana daga cikin siffofin munafukai. Allah ya ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqati فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. Allah ce daga cikin munafukai akwai wanda suke maka rada, suke maka zunde akan abin da ya shafi sadaka. In manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shelanta a kawo sadaka, su ba za su kawo ba, amma za su zauna a gefe suna kallon wanda suke kawo sadaka. In wannan ya kawo su nuna shi, sai kalli abin da ya kawo, kalli dan abin da ya kawo. Yanzu duk kudin da wani yake da shi abin da zai kawo kenan, wanne ya nuna wannan. In wani ya kawo mai yawa sai dube shi, wai ya kawo mai yawa saboda ce yayi kokari. In baka kawo, wanda bai kawo a ce wani fa ba mu gan shi ba, kuma su ma ba su kawo ba. Kuma an gama tarawa kowa ya kawo, sai su koma gefe. Sai to za mu ga me za a yi da shi. Sai ce za mu ga me za a yi da shi. To shine Allah ya ce fa in utu min haradu, inda aka ba su wani abu daga ciki sai ce hai wannan sadakan an yi adalci, tunda an ba su to an yi adalci. Wa in lam yu'u minha idahum yaskatuna amma in ba a ba su komai a cikin zai ci sai su fara sai su yi fushi sai su fara zage zage wannan rabon ma akwai zalunci saboda ne zalunci ne tunda wai ba a ba su ba koda an ba wani wanda ya fi su cancantan a bashi to in dai ba a ba su ba sunan abin da aka yi zalunci amma in dai aka ba su koda ba a ba wani wanda ya fi su cancanta ba to sunan wannan abu ne adalci to muhalli shayi din mu shine Allah madaukakin sarki ya fara kalman allam wa minhum man yalmizuka haka yana nuna cewa lallai zinde da rada duk kwace daga sifofin me munafikai ko bai kamata a samu mumuni yanayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an taba samun lokacin da wani daga cikin eh zamu ce sahabbai tunda yazo ya musulunta yayi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama wani ta'addanci dan sako annabi ya tura ya kama dan sakon ya kashe kuma yi masa kisan wulaganci banzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai declaring he wanted dead or alive duk inda aka ganshi ko a samu shi ko a raye ko a mace to shi kuma wannan ya san annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba sahabbai umarni to sai dai in sun mutu amma sai an zartar da yaga babu mafita sai ya shiga buttu shine ya disguising kansa sai zo ya shigo inda sahabbai suke ba su gane shi ba yau ya samu ɗaya daga cikin manyan manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce masa yana so ya kai shi inda annabi yake sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya za a kai ka wajen annabi bayan ban san ko kai waye ba ya ce to zan faɗa maka ko ni waye amma sai ka mun alƙawari tsakaninka da Allah za ka rufa mun asiri ba za ka faɗa ma kowa ba ya san sahabbai ba su alƙawari su saba sahabin sai mishi alƙawari tukun sai ya buɗe fuska sai ga wannan ne faɗa annabi ya ce mu kashi kamar kuma ya alƙawari ya yi mishi alƙawari tsakanin shi da Allah ba zai tona mishi asiri ba sai kyale sai ce to shikenan rufe fuskanka in kai ka wajen annabi ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga ya zauna wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙa ma annabi sallallahu alaihi wasallam hannu da sunan annabi ya kawo hannunsa ya masa mubaya'a ya musulunta manzo Allah sai ya kawo da kai yake amsan hannu ya sake yin na biyu annabi sake kawo da kai ya sake yin na uku annabi ya kawo da kai sanda ya zo na hudu ko sai annabi ya miƙa mishi hannu sai musulunta kuma ai musulunci yana koge laifin da aka yi kafin me kafin musulunci to muhalli shahidi shine bayan ya tafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa kuma ku gane ba ya miƙa mun hannu zai musulunta na kawo da kai sai ku zantar da umarnin da na ba ku Eliya umarni suka ce sallallahu alaihi wasallam ai da ka mana nuni ko da baki ne sai ce ai musulmi baya zindi baya rada kaga wannan ma ba zagi bane ba cin mutunci bane inda ya musun ya umurce su ne da su yi wani abu da Allah ya yarda da ayi amma saboda zai amfani da wata sifa ne wata siga da siga ce ta mutanen banza manzo Allah ce ai musulmi baya yi ashe wannan yana nuna cewa zinde da rada koda zaki da manufa ne na alkhairi haramun tunda ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kuma Allah ya ce wailul likulli humazatin lumaz au fahimta ko suraka zinde da rada haramun ne Allah madaukakin sarki ya hana sai Allah madaukakin sarki ya cigaba da siffanta mana waɗanda wailun ya tabbata akan su Allah ya ce allazi jama'a malan wa addada wanda ya tara dukiya kuma ya yi madda dukiyar abin tattali ya tara dukiyar sai mai da dukiyar abin tattali mana ya tattala dukiyar baya iya sadaka baya iya zakka wani ma baya iya amfanan kansa da dukiyar saboda tsoron kar dukiyar ya ne ya kare wasu yana tunanin in dai ya taba dukiyar to dukiyar zai mai zai kare to wannan shi ma ba siffa ba ce ta mutanen kirki mana ayan ba ta hana tara dukiya ba ce amma ta hana wanda jama'a malan wa addada in ya zama jama'a malan walam yu'addi babu lafi ya zama ka tara dukiyar amma ko baka yi tattalin shi da yara hana ka aikin alkhairi ba wannan baka saba ma Allah ba an fahimta ku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu kudi sosai da sosai akwai irin sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar ai mai kudi ne attajiri ne akwai irin su Abdurrahman bin Auf Allah ya kare da a gare su duk waɗannan attajirai ne masu kudi ne suna da dukiya mai yawa amma abinda Allah yake zargi shine mutum ya zama ya tara dukiya baya taimako baya fitar da haƙƙin Allah baya fitar da haƙƙin bayan Allah a dukiyan wani ma bayan ciwon al-bukhul yana da ciwon ash-shuh asa akwai al-bukhul akwai kuma ash-shuh aka ce al-bakhil shine mai al-bukhul marowaci kenan shi wani ne baya cin dukiyan baya amfana da dukiyan indai bakhil ne amma shi yana amfana da ita an gane ko amma mai ciwon ash-shuh shine ciwon kankamu shi kanshi baya amfana da dukiyan shi ba zai ci abinci mai kyau ba ba zai sa riga mai kyau ba tufa iyalinsa ba za ka ga alaman dukiyan tattare da su ba an fahimta ko kamar wani da ake cewa Lipton ma yana sha so biyu ne in ya gama sha zai kulle a leda wallahi kuma ba wasa bane ya faru a gabana sanda na tabbatar in ya sa ya sai Lipton ya sa ya sha in ya cire sai ya kulle a leda na shan anjuma kaga wannan ai zai iya shiga alladhi jama'a malan wa'addada kaga zai ma iya sa ma kanki cuta ai ya zaka ije Lipton kace ka ije na shan anjuma kaga sinadarin zai iya zama poison kuma iza poison to irin wannan amma ka zama ka tara dukiya amma kana amfani da dukiyan kai kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke amfani da dukiyansu wannan babu lafi babu wanda zai maka inkari gashi ka tara amma in ya kai nisabin zakka zaka bayar kai zaka amfana addini zai amfana an fahimta ku to wannan babu lafi amma ya zama alladhi jama'a malan wa'addada to wannan Allah madaukakin sarki yana zargan su sai Allah ya ce yahsabu anna malahu aqlada shi yana zaton cewa ai dukiyan nan nasan zai dawo mana shi a ganin dukiyan ba zai kare ba yana ganin dukiyan zai dawo mana ta ganin ko shi dukiyan ko kuma aqladahu dukiyan zai sa shi kar ya mutu kuma ya manta cewa an yi karuna ko inda tarin dukiya ne Allah madaukakin sarki yana faɗan karuna ba dukiyan nasa ba makullin ma'ajin dukiyan Allah ya ce latanu bil usba sai an tara maza majiya ƙarfi 10 zuwa sama suke iya tattara makullin ɗakin da ake tara dukiyan to ya ake imagine yawan dukiya amma kuma na shi ke tarus bash ya mutu ya halaka Allah ce wa khasafna bihi wa bidarihi al-ard Allah ce da shi da dukiyan da gidan nasan gaba ɗaya muka sa ƙasa ya bude ya shiga ciki a ƙarfi ba shikenan ba gana ya kare to shi wannan yahsabu anna malahu aqlada shi yana zaton sa cewa dukiyan nasan zai sa ya dawoma dukiyan zai dawoma da shi shi yasa zai ta tattalin dukiyan zai ta tarawa to kuma duk abin da mutum ya samu a duniyan nan ɗayan biyu ne dole ɗayan biyu zai faru ko shi abun a wayi gari ya kare sai barka akwai mutane da yawa da ake ce wannan tsohon mai kudi ko ba ka bari ai lokacin da yake da aga yanzu babu kenan ko kuma kai ka kare ka bar shi ko ba ka bari ci baka san wani ba ai baban su ne ya yanzu na baban haka ci bashi to shi abun da yasa yake tattali kenan to duk waɗannan siffofin humazatil lumaza alladhi jama'a malan wa'addada yahsabu anna malahu aqladahu sai Allah ce kalla ce ina ba haka al'amari yake ba ka saurara ka fahimta la yumbazanna fil hutama tabbas haqiqa wallahi sai an jefa su ay la yumbazanna ay la yu tada la yuntada kama fadin Allah madaukakin sarki yawma yud'una ila nari jahannama da'a Allah ce wallahi tabbas sai an tunkuda su zuwa ga wutan hutama hutama suna ce daga cikin sunaye na wutan jahannama an kira sa hutama ne da annahu yatahaqqamu an-nas an kira sunan da suna al-hutama saboda yanda yake cin mutane yana hade mutum in an jefa mutum sai ya hade shi gaba da Allah yake wallahi tabbas hakika sai an tunkuda su sai an jefa su a cikin al-hutama sai Allah madaukakin sarki ce wa ma adraka mal-hutama wai me ya sanar da kai ne abinda ya kira al-hutama shin ka san menene hutama ka san abinda ya kira al-hutama kuwa Allah yake narullahi al-muqada wutar Allah ce wadda ake hurawa al-muqada wacce kullun hura ta ake babu ranan da ba hura wutar kullun ana hurawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wuta da kanta ta kawo karin kanta wajen Allah madaukakin wutan jahannama sai da ta kawo kara wajen Allah cewa shashin ta yana cinye shashi wutan ba da kanshi bala'in shi ya ishe shi har yana kawo karan shi kanshi a nima mishi ta sauci to me yake tsammani ga wanda za a sa shi a ciki ta kawo karan kanta wajen Allah madaukakin sarki cewa shashi yana cinye shashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki ya umurce ta da ta rinka yin numfashi sau biyu a shekara sau biyu kadai take numfashi Allah ce narullahi al-muqada kuma Allah madaukakin sarki sai jingina wutan zuwa gare shi yauna maka cewa babu wani mai wutan sai shi shine ya halitta kayan shi shi ya san kan kayan shi babu wani wanda yake da ikon ya dauki wani ya sa shi a ciki sai Allah madaukakin sarki yasa sai Allah ya jingina wutan zuwa ga kanshi ce narullah wutan Allah ne al-muqada wacce ake hurawa sai Allah ya ci gaba da siffanta wutan sai ce allati taqali'u 'ala al-afida ita wutan wani irin wuta ce wacce take lekawa har kan zukata in an sa mutum a wutan ba gangan jiki kadai wutan ke konawa ba a'a yana cin mutum har zuciyar mutum sai ya ci wuri ba dai inda zuciya yake a jikin mutum duk inda zuciya kai da kuya a jikin mutum wutan yana kaiwa zuwa ga ayya ishe misali maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa da yake siffanta a cikin yan wuta wanda yafi kowa saukin azaba a wuta wadda shine azaba ta tafi kowanne karanci a wuta babu wani mai azaba kasa da shi a wutan jahannama shine wa wane ne wannan na'am wane ne wanda azaban shi tafi kowanne kadan a wutan jahannama shi sunan shi shi waye na'am eh ba san sunan shi ba Abu Talib kawun Annabi sallallahu alaihi wasallam baban Ali bin Abi Talib shine fi kowa saukin azaba a wuta gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce takalmi kadai za a sa mishi na wuta amma bala'in takalmin har kokorwar shi sai ya rinka tafarfasa takalmi ne kadai ba fashi za a sa shi a cikin wutan bane a za a sa mishi takalmi ne na me na wuta amma kokolwan kansa sai ta rinka tafarfasa saboda bala'in azaba kuma shine me mafi karanci wannan ya ci albarkacin tsawainiya da yadawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ina ke tsammanin inni da ke Allah ya kiyaye muka sa'a ma Allah mu albarkacin wa za mu ci mu albarkacin wa za mu ci? Aga ya zama wajibi mu kiyaye. Allah ya ce allati taqli'u al-afida, ita wutan tana lekawa har zuwa ga zakata. Sai sa ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace auqada ala an-nari alf sanatin hatta ishmarrat. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allah madaukakin sarki ya sa an fifita wuta sai da akai shekara 1000 ana fifita wuta sai da wutan tai jaja zir. Thumma auqada alaiha alf sanatin hatta biyaddat. Sa'annan aka ci gaba da fifita wutan, aka ci gaba da fifita wutan har na tsawon shekara 1000 sai da wutan ta yi fari fal. Yace thumma auqada alaiha alf sanatin hatta suwaddat. Yace sa'annan aka ci gaba da sake fifitawa na tsawon shekara 1000 har sai da wutan ta zama baka. Mazalla yace fahiya sauda'un muslima. Yace saboda ka wuta baka ce kuma mai bala'in duhu. Wuta baka ce mai bala'in duhu. Ka san ko a duniya in wuta ya zama ja zafin shi bai kai wutan da yake fari-fari girin-girin ba. Ko haka bane? Shi yasa wutan gas ai ba ja bane. Ko haka bane? So da yafi bala'i. Yafi bala'i. Wutan refinery kuma fa. Shi kuma ya yake. Ba baki bane. So da yafi su bala'i. Allah ka kiyashe mu. Allah ya ce allati taqli'u 'ala al-afida. Allah ya ce innaha 'alaihim muqsada. Lallai ita wutan abar kullewa ce a kansu. In an sa ɗan wuta a ciki kuma za a kulle. Bana babu free air kenan. A cikin wuta kuma wutan an yi ne an kulle shi. Innaha 'alaihim muqsada. Lallai wutan abar kullewa ce a kansu. Allah ce fi amadin mumaddada, a cikin wasu ginshikai miƙaƙƙu. Ma'ana wutan an kulle kuma yana da ginshikai dogaye miƙaƙƙu yadda babu yanda za a yi mutum ya kama ya haura ya fita daga wutan. Har wani guri Allah madaukakin sarki ya ce kullama aradu an yakhruju minha min ghammin allati u'idu fiha. Allah ce duk lokacin da suka yi nufin suka yi kokarin su fita daga wutan saboda bala'i da suke ciki, Allah ce u'idu fiha, sai a mai da su a cikin wutan. Sai a mai da su. Sai a mai da su. To kaga wannan tun daga aya ta 4 har zuwa aya ta 9 tana faɗa mana makoma ne na wasu mutane masu sifofi guda 4 da muka karanta a farkon surar. Al-humaza, al-lumaza, alladhi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. In mutun ya siffantu da waɗannan siffofin to makoman sa kenan, kuma Allah madaukakin sarki sai siffanta mana siffai irin wutan da za a sanya mutum. Allah ka kiyashe mu shiga irin wannan wutan, kowace iri ma Allah ka kiyashe mu. To wannan yake nuna mana shi lallai waɗannan siffofi ba siffofi bane na mutanen kirki. Karki yadda ki siffantu da siffa na masu rada da zinde da wulakanta mutane. Kada kuma ki zama marowaciya, ya zama hannunki a dungule ki ba kya saki saboda tunanin cewa ai in kika saki zai lalace. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma naqasa min sadaqatin bin mal, yace babu wata dukiya da ta taba tauyewa, ta taba raguwa, ta samu tawaya, ta samu tasgaro wai dan ana sadaka da wannan dukiya. Allah madaukakin sarki yace yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allah madaukakin sarki da kai shi yake renon dukiyar da ake sadaka da shi. An fahimta ku? Allah madaukakin sarki ya samu dace. Maluma suke cewa wannan sura in muka kalla yana karantar da mu abubuwa da yawa. Abu na farko suka ce takriru aqidatul ba'thi wal jaza. Suran yana tabbatar mana aqidan imani da cewa lallai akwai tashin alqiyama kuma akwai sakamako. Lallai akwai tashin alqiyama kuma akwai me? Sakamako. Akwai tashi bayan an tashi akwai hisabi, bayan an yi hisabi kuma akwai me, akwai sakamako. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya wa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah. An fahimta ko? Kaga sura yana ƙara tabbatar mana da wannan. Suka ce darasi na biyu da sura yake karantar da mu shine at-tahziru min al-ghibati wan namima. Suran yana jan kunnan mu, yana mana gargadi akan ghiba da annamima. Ghiba daban, annamima daban. Ghiba kowane annamimanci ghiba ne, amma ba kowane ghiba bane annamimanci. An fahimta? Menene ghiba? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana menene ghiba. Yace zikruka akhaka bima yakra. Shine ambatanka da zaka yi ma wani dan uwanka da abin da yake ki, abin da yake kyaman a ambace shi da shi. Abinda ka san in aka ambace shi da shi ran shi zai bace baya su. To ka ambace shi da shi a bayan gidan shi, sunan shi ghiba. Sunan shi ghiba. Kai abinda zai nuna mana ma cewa ghiba ba ta da kadan. Annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana suna zaune tare da ɗaya daga cikin matansa, na manta sunan wacce ce. Sai take siffanta ɗaya daga cikin matayen, tace oh wance fa gajeruwa ce. Abu Nana Aisha ce, ta tuna Nana Aisha radiyallahu anha. Sai take siffanta ɗaya daga cikin matayen tace wance fa gajeruwa ce. Al'adance wannan zagi ne, inda siffan mutum ne. Amma ko wanda ko gajeren ne, kace mishi gajere ne ba zai so ba. Ko ba haka bane? To faɗan hakan tunda mutum ba zai so ba, sunan shi ghiba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Nana Aisha, ki isa ka ci. Shine kaman ka nama ya magale maka haƙori ko ka ci ciri. Ki ce Rasulullah me na ci? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kin ci nama ya rakoki. Sura ta ce mata me? Gajeruwa ce. Allah madaukake sarki ce wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan. Allah ce wala yaktab ba'dukum ba'dha, kada sashin kusurun ka cin naman sashi. Yanzu dayan ku zai so a ce ga dan uwansa ya mutu yana kwance kuma ya dauki naman sai ci a danye, akwai wanda zai iya wannan? To kwatan kwacin fa ka ci naman dan uwanka kenan. Ka faɗi abinda ka san in an faɗa masa ransa zai baci, kuma ka faɗa a bayan gidansa. To wannan shine ghiba. Annamimanci shine ka faɗan, amma kuma abinda yasa ka faɗa, ka faɗa ne dan ka haɗa su rigima da wanda ka faɗa mishi. To shine annamimanci. An gane bambancin? To haka duk annamimanci ghiba ne, amma ba duk ghiba bane annamimanci. To da haka yayin ghiba ba haɗa guri bane. Ko kana faɗa wane ai yana kaza, wane yana kaza, wane yana kaza, wane yana kaza, kuma ba tare da ka haɗa shi faɗa da wanda kake ne, kake faɗa masa ba. Amma daga lokacin da ya zama kuma kayi ne dan ka haɗa su rigima, don sunan shi ba riba ba cin nawa ba, sunan shi annabimanci. An fahimci ku? To sura kaga yana kore mana annabi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul jannata qattat aynam ma, duk wanda yake annabimanci baya shiga aljanna. Inda ɗabi'ar mutum ita ce annamimanci, to mutum baya shiga aljanna. Baya shiga aljanna. Ya zama wajibi mu nisanci annamimanci, mu nisanci ghiba, mu nisanci cin naman yawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi faɗa sosai akan ghiba da annamimanci. Ya zama wajibi mu kiyaye. Kuma da ɗabi'u ne daga cikin ɗabi'un me munafukai ko? Abu na uku da maluma suka ce in muka lura wannan suran yana karantar da mu shine at-tandid bil muktarrin bil amwali al mu'jibin biha. Yana tsawatar ma waɗanda suke ruduwa da tarun dukiya, wanda tarun dukiya yake sanya musu girman kai. aga yana jan kunnansu yana musu gargadi cewa wannan abun ba dabi'a bace ta kirki. Dukiya ni'ima ce daga cikin ni'imomi da Allah madaukakin sarki yake ma wanda ya ga dama, kuma kokarin ka bai sa ka samu, ko ba haka bane? Kokarin ka bai sa ka samu sai Allah ya ga daman za zai ba. Kuma Allah madaukakin sarki shine ya tsara duki, ya tsara duniyar, bai tsara ta yadda wai kowa ya zama mai dukiya ba. Allah ce ya halitte mu ne haka, yattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya, so da wasu shaki su rike wasu shaki a matsayin masu musu hidima. Shi yasa kowa ya zama yana da bukatan kowa. Mai dukiyan yana da bukatan marashi, marashi yana da bukatan mai dukiya. Duk yanda mutum ya kai da dukiya, in salgan gidansa ya cika, zai nemi wani ne ya kwashi. Kaga mai kwasan salga yana bukatan kudin mai dukiyan, mai dukiyan yana bukatan aikin mai kwasan salga. In zai gidan da yake, in zai gina gida, ai ba shi zai zo ya tube ya sa kulo da siminti, yayi penti, yayi plasta, yayi rafta, ya buga kwano ba, ko shi zai yi? Zai nemi wani ne. Kaga yana bukatan aikin mai gini, mai gini kuma yana bukatan mai kudin shi. So wanda ya fahimci wannan ba zai ruku ba. Kuma in ya san, in ya fahimci cewa ai akwai wanda da shi yake bashi, yanzu kuma shi yake ba wannan, ashe shi ma za a iya wayan gari wani lokaci shi ma ya zama mai mabukaci, ko ba haka bane? To kaga duk wanda ya fahimci wannan ba zai zama ya ruku ba, dukiyan ba zai sa masa girman kai ba. An fahimta ku? Kuma mutum ya zama to ya ruku da dukiya, ya ruku da girman kai, dabi'a ce daga cikin dabi'un kafirai mushrikai. Kafirai mushrikai. Saboda kar mutum ya zama dan Allah madaukakin sarki ya yi masa wata falala, ya yi masa wata ya masa wata rahama daga cikin rahaman sa, ya zama yana jimi, yana girman kai, yana dagawa, yana ruduwa, yana ganin zai wulakanta wanda ya ga dama, zai taka wanda ya ga dama. Wannan ba dabi'a bace ta mutanen kirki. Yana wannan sura yana cikin abin da yake koya mana. Sannan darasi na hudu da maluma suka ce wannan sura yana karantar da mu shine bayanu shiddati azabin nari. Yana nuna mana, yana mana bayanin tsananin azaban wuta. Shi lallai azaban wuta azaba ce mai tsanani sosai da sosai. Azaba ce mai tsanani. Kaga yadda Allah madaukakin sarki ya siffanta shi. Tattali'u 'alal afida innaha 'alaihim muqsada. Yace narullahi al-muqada. Kaga wannan yake nuna cewa ba karamin azaba bane. Allah madaukakin sarki kakan ta cikin suratul kafi, Allah madaukakin sarki yake faɗa mana irin bala'in da ƴan wuta za su shiga, har ya kai ga suna neman wa in yastaghithu yughathu bima'in kal muhli yashwi wujuh. Har in ruwan sha ma suka nemi a basu ruwa, Allah ce za a basu ruwa ne, za a basu wani irin ruwa ne, ruwan siffansa kal muhli, kamar ruwan ciwo. Kuma yashwi wujuh, so da bala'in zafin shi yana ƙaya fatan fuska, kuma shine mutum zai sha. A wani guri Allah ya ce laisa lahum ta'amun illa min dari', a wani guri ya ce illa min ghislin. Kaga ad-dari' abinci ne wanda a duniya dai yanzu ba abin da ke iya ci sai rakumi. So da abinci ne mai ƙaya. Allah ya ce kuma shine abincin mutanen wuta. Wannan abincin ne fa in suka ci ya takale musu, suka nemi a basu ruwa su sha dan ya wuce, sai a basu wancan kalmuhul yashuru, su kaga bala'in ba karamin bala'i ba. To kaga wannan yake nuna cewa ya zama wajibi mutum ya nisanci abu, duk abun da zai zama sanadiyan shigan mutum wuta. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsiratar da mu daga wuta. Allah madaukakin sarki ya azurta mu da ikhlasi a duk ayyukanmu, a magananmu da ayyukanmu. Allah madaukakin sarki ya azurta mu da tsayawa akan addini. Insha Allah ta'ala kuma anan za mu tsaya insha Allah kamar da muka yi alƙawari. 9:30 muka sa, kuma 9:30 muka fara ku. Yawwa. Ai ba African time. Akwai wasu tambayoyi da suka rage karatunmu na ƙarshe sai wasu ban iya karantawa ba. Wannan take cewa malam shin ya dace da ya kamata ta yi amfani da kalman ya halatta ne. Ya halatta mace ta rinka yin wasa da kanta har da kai gancin maniyyi bai halatta ba. Istimna kenan haramun. Allah madaukakin sarki ce illa ala azwajikum aw ma malakat aymanukum fa innahum ghayru faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adu. Duk wani wanda zai biya bukata a wajen aure, Allah ya ce to sunan shi dan ta'adda, ma'ana ana neman terrorist a addinin ce to a kamo shi a kawo shi. Za ga wara'a dhalik istimna haramun. Wannan ban iya karantawa ba. Wannan take cewa mutum ne yake ma Allah madaukakin sarki laifi, sai aka yi masa wa'azi. Da aka yi masa wa'azi, sai yake cewa wani laifi ne Allah bai yafewa. Bi ma'ana, tunaninta ai za ta tuba kafin ta mutu kenan ku? Saboda already suna da written agreement da Allah ta sai yaushe za ta mutu ku? Ko ba haka ne wani? In ba tana da wani agreement da Allah na ta sai yaushe za ta mutu, ba za ta yi wannan maganan. Wannan shi ne abunda malam mai ahlari a saurara dan Allah. Abunda malam mai ahlari ya siffanta su da al-muflisuna. Yace wala yarda li nafsihi ma radiya bihi al-muflisuna. Ji malam mai ahlari. Yace kada mutun ya yarda ma kansa irin abunda wadanda suke hasara suke yarda ma kansu. Shine mutun ya ta saban Allah waya da tunanin ai gobe zan tuba. Ai gibi zan tuba, ai gata zan tuba, to mutuwa kuma bai bada notice. Ai mun sha ganin mutum yana rawa ya fade mu, ko ba haka ba ne? Ko sati bai kai ba, wani turon wani clip, rawa suke yi mata ne, dukansu suna ta rawa, suna kan rawa ko sai ta yanke ciki sai ta ƙasa. Shi kenan, sai wani labarin kuma ake yi na dabu. To kaga irin wannan da meye kama, haka mutum ya zama to yana tuba a kowane lokaci, kada ya ce ai zan wannan ba ɗabi'a bace na mutanen kirki, bai halatta mutum ya ringa faɗan wannan. Wannan take cewa shin ya halatta, yana da kyau mace ta sa hijabi ɗan gajere amma kuma ta sa riga mai dogon hannu kuma ya rufe mata ko ina a jikinta. Shi akwai abin da ya kamata mutane su gane, ba wai manufan sa hijabi kawai shi ne mace ta rufe jikinta ba, ba shi ba ne manufan sa hijabi ba kaɗai. Shi yasa a shari'ar musulunci hijabi yana da sharuɗa, da in bai cika ba, in ya rasa sharaɗi ɗaya a cikin sharuɗan sunan shi ba hijabi ba, shi ba yana buƙatar a sa masa wani hijabi. Duk wanda ta sa kuma wannan bai cika wannan sharuɗan ba, kar ma ta rutu kanta ta ce ta sa hijabi. Sharaɗi na farko na hijabi shi ne zama tufafin ba tufafi ba ne na ado, ya zama ba tufafi ba ne wadda shi kai shi ado ne. An fahimta ku? Misali, za ka hijabi babba amma an sassa mishi stones, a wannan ko mace ta sa ba ta sa hijabi ba, na buƙatar ta sa mishi, saboda manufan sa hijabi na farko shine rufe ado. So da adam mace wani abu ne mai tsada da bai kamata mutum ya gani ba sai ya biya. Shine fashion din kenan ai. Fashion din na mace abu ne mai tsada da bai kamata mutum ya gani kyauta ba. Shine tsarin Allah. Bai yadda cewa mace in tai ado ko wani ya gani kyauta ba. Ina kawo ki. Yau na faɗi sharaɗi ne na farko. Yau shi kanshi ba ado ba. Sharaɗi na biyu. Ya zama yana da faɗi. Ya zama ya matsa jiki ba. Ya zama yana fitar da shape na jiki ba. Sharaɗi na nawa kenan? Na biyu. Sharaɗi na uku. Ya zama mai kauri ba transparent ba. In ya zama ba tufafin ado ba, kuma yana da faɗi, amma kuma ba shi da kauri, transparent ne, yana ana iya ganin kwalliyar da aka rufe da shi, kaga ba a rufe ba kenan. Shi ma yanzu ya zama kwalliya, ya kamata a masa me, a masa sutura. Ya kamata a masa sutura. Sharaɗi na nawa kenan? Na uku. Muka ce na farko ya zama ba tufafin ado ba. Na biyu. Ya zama yana da faɗi fasfaf. Na uku ya zama khafif. Ya zama yana da kauri ba share-share transparent. An gane ku? Suka ce sharaɗi na hudu ya zama ba tufafi bane na alfahari. Ba tufafi bane na me alfahari. Aka ba zuwa wani gari a arewa. Sai na ji wani yari wai sunan yarin in kin kisa. Sunan yarin kenan wai in kin isa mana yarin asali ba yarin hijabi bane amma sai wanda take ta take siya da hijabi ne kaga bai zama hijabi ba yanzu ya zama tufafi ne na me na alfahari bai zama hijabi koda bai zama da siffan ado ba koda ya zama yana da kauri yana da fadi amma kasantuwan shi tufafi ne na alfahari bai zama hijabi. An fahimta ku? Sa'an nan kuma ya zama sharaɗi na nawa kenan? Na hudu na fada. Na biyar, dole ya zama ba tufafi ba ne wanda ya kamance ce na da tufafin kafirai. Ya zama bai ɗauki samfurin tufafi na kafirai ba. An fahimta ku? Suke cewa duk tufafin, duk hijabin da ya cika waɗannan sharuɗa guda biyar, to sunan shi hijabi. Amma hijabin da ya kafa sharaɗi ɗaya a cikin waɗannan sharuɗa, to sai shi ba hijabi ba, yana buƙatar a sa mishi hijabi. Don sai kowa sai ta koma ta duba abinda take sawa da sunan hijabi. An fahimta ko? Abinda take sawa sunan me da sunan hijabi. Wannan shine ka'ida. Allah madaukakin sarki ya sa mu. Insha Allahu ta'ala kuma kamar yadda muka faɗa ba za mu yi karatu ranar Juma'a ba ko? Sai ranar Asabar. Kuma tara da rabi da muka faɗa, tara da rabi insha Allah. Yau, haka mu ka'idan. To da wake kike karatun ba? Kisa lokacin ya miki kaɗan? An fahimta ku. Sa'annan kuma muna tunatarwa a kan asusunmu na mabukata. Na ce ya zama sunan asusun mabukata ba marayu ka nai ba. Muna tunatarwa an shiga kenan watan yau ɗaya ga watan. A yi ƙoƙari a rinka saka abubuwa a ciki. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ji. Kamar yadda muka faɗa karatunmu 9:30. Za mu yi karatu na awa ɗaya. In akwai tambaya mu amsa iya inda tambaya ya ƙare mu tashi. Shine ka'idar karatu. An gane ku? Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu da alkhairi. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada a kai kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana. Allah muke roƙo ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.